ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma a wannan masallacin Juma'a mai albarka, tudun wada garin Kaduna, a kuma wannan rana ta 9 ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1437. Lissafin nasara muna 14 ga watan 6 shekara ta 2016. Akwai tambaya guda ɗaya da za mu ansa. Wata ‘yar uwa ke cewa ni ce na yi bayi na ciki ƙarami cikin da bai kai wata uku ba, sai na samu bari, sai kuma jini ya zama yana ta zuwa. Wannan jini zan hajji sallah ko mene ne hukuncinsa? To mace idan sun bari amma cikin bai kai wata uku, bai kai lokacin da za a mishi halitta ba, to jinin da yake fito mata a wannan bari ba jinin da fati ba ne, ba mene ne ba? Ba jinin da fati ba ne. Wannan jinin shi ake cewa damu fasadi, damu fasadi. Shi wannan bai da bambanci da wani yaushe ta hanci jini ya zo mata hanci, zai hana sallah? Ba zai hana sallah ba. Shi wannan jini ne na ciwo, sai a samu likitoci a ci gaba da jinya, amma sallah ba za a yi ba, za su fi gaba da su, za su fi gaba da sallah. Ina ba na fahimci wannan. Allah ta'ala ya samu dace. Allah ma na saboda cikin suratul Ma'ida. Na'am. Na'am, da roman da ita na kuma.
ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
الله مدى شكر كيدي يا أيها الذين آمنوا يا قوة دفع إيمان من يرتد منكم عن دينه دوان دي يرجع تكنكو زبالي عدينيش يرجع بر عدينيش ويسوكي الله لكم إيمان فسوف يأتي الله بقوم دسنو الله زي زور وسير متان وسير متان يا ولدنا فالقول يحبه شي الله دكان سينا سنة مبامة شي الله دكان سنة yana son wani shebo da ku su ma suna son Allah. Allah yana son su suna son Allah. Bayan wannan azillatin alal mu'minin masu kankan da kai ne ga mu'minin ƴan uwansu, masu nuna sanyin hali da sanyin zuciya da tawali'u da tausayi gawa ga mu'minin ƴan uwansu, a izzatin alal kafiri, amma masu nuna izza ne ga kafiri, masu nuna izza ne ga kafiri shi ne azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafiri. Allah ya ce hayyan bil jahidun fi sabilillah, suna yin jihadi cikin hanyar Allah, wala yakhafuna lawmata la'im, ba sa tsoron zargin mai zargi da Allah. Allah ya ce shugo cikin wayanda mutane zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ga Allah. Allah yana ba da ita ga wanda in ba falala Allah ba ya za ka cika wayanda ke gobe. Sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim, Allah da yawa falala ne kuma sannan Allah masani ne. Wannan aya ta yi magana a kan rida. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi, kenan waye ke yi rida? Musulmi ne ke yi rida, mai imani ne ke yi rida, kafiri baya rida. Kafiri dama ji kafiri ne, sai na zai rida? Babu kafin yin rida. An gane wannan? Gawa ce a karya mata kafa, za a ba ta nufai dama gawa ce, sai aka balle mata kafa, to haka kafiri baya rida. Ar-ridatu kufrul muslim, abinda ake cewa ridda shi ne musulmi ya kafirce. Da yana musulmi amma yanzu ya yi decamping, ya bar addinin musulunci, sanadiyar kalma da ya faɗa ko sanadiyar aikin ya yi gaya. An gane wani ya kuyan wa? Saboda ana yawan jirgin masu yanki zana suna kafurta musulmi, suna ne kafurta musulmi. Ya za a yi ka kafurta musulmi? Mutum yana la ilaha illallah ka ce masa kafiri, mutum yana sallah ka ce masa ne ka ce masa kafiri? A ba gane ba. Ai dama mai cewa la ilaha illallah ne ke yin rida, mai yin sallah ne dama yake ne yake rida ta hanyar kalmar da ya faɗa ko aikin da ya yi ka. Kenan abin da ya kamata a zo a yi a duba shi ne abin da muka ce wanda ya aikata shi ne ya zama kafiri ko ya yi rida? Shin da gaske ne Allah ne ya ce wanda ya aikata aiki ya kafirta, ko wanda ya faɗi maganar da muka ce kafirci da gaske ne Allah ya faɗa a Qur'ani, ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi da tace in Allah ne ya faɗa ko Annabi ne ya faɗa? Ya tabbata ko bai tabbata ba? Ya tabbata. Idan san zuciya muka yi abinda muka faɗan ba a Qur'ani muka gani ba, ba a hadisi muka gani ba, kuskuren fahimta muka yi ko san zuciya, na kuma sai a gyara ba? Na kuma sai a yi ne? Sai a gyara mana a ce to kaza da kuka faɗa ba har yanzu ba. Ayar nan da kuka ja ba mu yi ta ba Qur'ani, ko akwai ta a Qur'ani amma ba dai kuka fara ba. Hadisin nan da kuka ja kuka ce a Buhari, ba mu shi a Buhari, ko kuma akwai shi a Sahih Bukhari amma ba dai ne kuka fara ba. Sai a yi ne? Sai a gyara mana. Amma kada a rinka zuwa ana cewa an kamu da musulmi, an kamu da mai sallah. Qur'ani ne yake mai imani yana iya zama kafiri sanadiyar magana ko aiki. Ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi, a wata kira'ar man yartadda minkum an dinihi, a wata ayar Allah ya ce wa man yartadda minkum an dinihi
fa yamut, man yartadda minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah.
To kai suke ta dawo
wa ulaika narihum fiha khalidun.
Allahu akbar. Wannan ayar da gina muka samu ta karo musu ta innal ladina irtaddu ala adbarihim,
innal ladina irtaddu ala adbarihim min بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا
أكيده
إن الذين على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
wannan kalmar ko wannan aikin rizani saboda haka yayi kokari ya gyara tun daga ina duniya ta fara wani gyara ina ba ta gane wannan kun ba ga wata kiyama ta tsaya an ce ka bare ku tashi zuwa jahannama shi ya ci gaba da zama ya dauka bai ya ci gaba da mai zama har wani malaika zai je ya kike gore ba ga tashi ba yace to ai mun amma Allah mun gode maka Allah mun gode maka masu zargin mu cewa muna kafir da bai cewa la ilaha illallah muna kafir da bai sallah kawai ya kalmar da za mu rage sai Allah ya tuwo wata jarabawa domin al'ummar Najeriya su gane gaskiyar magana sai aka samu wani mutum a Kano wani mutum a ina a Kano a ranar suna yin maulidin shehu maulidin wani wani na su
alaga wata wani ga yi musulunta
which I would like you to repeat after me. Say, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. By this simple statement, now you are completely combating Islam. By La ilaha illallah, there is no God, there is no deity worthy of worship, there is no God who is deserved to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who created you, he is the one who is feeding you, he is the one who is giving you health, wealth and everything, so you are not expected to worship anybody. Any entity, whether on the earth or in the heaven, apart from Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. When you say Muhammad Rasulullah, it means you testify that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the messenger of Allah, sent by Allah subhanahu wa ta'ala to all humankind in order to guide them to the straight path. That is why when you say Muhammad Rasulullah, you are not expected to do anything or to allude, to ask or to unask, to say or not to say, to utter or not to utter, unless according to what the Holy Prophet has stipulated in his authentic hadith, except according to the indication of Islam, except in total conformity with what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed in the Holy Quran, enshrined in the Holy Quran, and properly explained by the Holy Prophet in the authentic hadith. That is the name of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Do you accept it? Now you are a Muslim. What is your name before conversion to Islam? Your name is Frank. Do you like any Muslim name? Which name do you like? Which are you? Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul which are you? Anyone, do you like Abdullah? From now on you are Abdullah. Jesus because it is one of the names of a son of the Holy Prophet. The Holy Prophet named Abdullah after his son. So it's a very, very special name. I pray Allah subhanahu wa ta'ala to increase you in wisdom, to increase you in faith, to increase you in iman, and may your conversion to Islam become a mercy of you and a mercy upon your fellow Muslim believers. Now you are our Muslim brother. Those that are brought you here, they will tell you how to take part, they will show you how to perform ablution, and from now on you are not expected to eat anything till when the mother prayer, where all other Muslims will break their heart. So that is the time that we take food, we take water. From now, you are one of the millions or billions of Muslims that are in the world. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you as well. So today I hope to share the idea of the Lord and the Lord and the Lord. The dear Lord, brother, I've done that. I'm not sure Allah is our musician, but I'm now, Allah madu jinsar ke ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini. To sai ga wani a irin wannan taro da ya bushe ka sai ya ce su ba su san kowa ba sai wannan walimin nasu. Sai ya kara wucewa gaba sai ya ce da a ce Muhammadu zai taso daga kabarinsa daga Madina ya zo ya ce musu kada su ji wannan walimin. Yace a shirye suke su taka wuyan Muhammadu. Na san ban da kai ji wannan taka din. Kai sai a Kano ya girma har ya kai kotu ko? Wani hukunci kotu ta zartar. Sai ce wanda ya faɗi wannan magana ya yi rinda mene ne hukuncin sa? Hukuncin sa hukuncin kisa. In ji wa. Mutumin nan bai ce la ilaha illallah. Babana yana sallah ko bai sallah? To abun mamaki wanda yafi kowa sukar mu da cewa muna kafirta masu la ilaha illallah sai aka zo aka yi rashi me zaka ce kan wancan mutumin da ya faɗi wannan magana? Sai ce wancan mutumin da ya faɗi wannan magana yayi bambarma wacce ta kai shi ga yin ridda ya kafirta ba musulmi yake ba kuma su daga yanzu ba su yadda cikin su yake ba. Akramaka Allah. Ashe tun tsawon lokacin nan yanzu ne karatun ka iso. Yanzu ne karatun ka kawo cewa mai cewa la ilaha illallah yana iya kafirta. Da karatun ka bai iso wurin mai sai yanzu karatun ka iso. Yanzu ne karatun ka iso ashe yana iya kafirta bai tsalla. Mutum yana iya yin zaman gashi yana yin tsalla amma yayi aiki ko ya faɗi kalma ya zama kafiri. Duk tsawon shekaru nan karatun ka bai iso nan ba ne. Sai yau karatun ya iso. Ko kuma duk tsawon lokacin nan ka san karatun amma cin amanar ilimi ne ya sa ka murƙushe karatun ka ɓoye ka ci ka gaya musu gaskiya sai yanzu da aka yanka ta tashi ta san gaskiya ta yanka. Wannan tambaya ce ya kada. Kenan ya tabbata abinda ake cewa ridda musulunci la ilaha illallah kama alwalaji tana karewa ko ba ta karewa? Mutum ya yi alwala ba ta bushe ba sai ya fitar da iska ko ya je fitsari ya labarin alwalarsa. To ai ko bushewa ba ta yi ba gasa nan an gane wannan. Saboda haka ya ku bayan Allah duk abin da zai iya kai mutum gaban addini musulunci karfe ne. Darasi na biyu wannan ayar ta nuna alƙur'ani Allah ne dokar da shi domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya koda da suka yi imani man yartadda minkum an dini wanda ya yarda cikin ku daga addininsa fa sawfa ya'ti Allahu bi qawli da sannu Allah zai zo da hujja ne. Haza ikhbaru bil ghaib wannan labari ne na gaibi alqur'ani ne kuma yake bayarwa labari ne na gaibi cewa nan gaba akwai wanda za su yi me su yi ridda su bar addini idan suka yi ridda kuma Allah zai zo da wasu mutane masoyan Allah yana son su suna son shi kuma suna nuna tausayi ga muminai suna nuna izza ga kafirai sannan suna yin jihadi ba sa tsoron zargin mai zargi Allah zai mu dai waye da mutane ai abun bai faru ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ai sai Allah ya saukar da ayar Allah ya saukar da ita a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba annabi labarin abin da zai faru daga ba za a tabo da shi da na'am an fara samun wani da suka fara gida tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu kabilun da suka yi gida a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu kabilu guda uku da suka yi gida kabilu guda nawa guda uku da suka yi gida a rayuwar zamanin sai Abu Bakar radiyallahu anhu an samu kabilai wato kabilu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Abu Bakar aka bashi kalifanci an samu kabilu da suka kai kabila kabila har guda bakwai wadanda suka yi da addinin musulunci zamanin sai da Umar an samu wanda ya yi da amma ba kabila ta da ke bi shi gaba daya ba yan kadan dai abinda ba za a rasa ina ba ta fahimci wannan daga cikin kabilun da suka yi da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yan kabilar Banu Mudlaj yan kabilar Banu Mudlaj su wane ne yan kabilar Banu Mudlaj su ne mutanen al-Aswadul Hudi wani jingime mai boka ne tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wa mutanen sa abubuwan ban mamaki yana rubutu ƙarshe yake mutu shi annabi da yake shi annabi ne kuma aka samu yan kabila da suka bi ya yi ƙarfi sosai a ƙasar Yaman saboda yawan waɗanda suka bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya rubuta wa Mu'adh ibn Jabal da jagororin musulmi da suke Yaman domin duk wuraren da wannan mutum ya kama ya koyi duk ma'aikatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke wuri amma dai ƙarshe Allah madaukin sarki ya yi magani ya halaka ta hannun wani da ake tofe ruru ta hanyar sani Allah madaukin sarki ya halaka da shi musulmai sun yi murna da ya halaka da aka kashe shi saboda irin ta'addanci iri daban-daban da ya rika yi wa addinin musulunci daga nan ƙaryar annabtaka ta ƙare bayan shi an samu yan ƙabilar Banu Hanifa yan ƙabilar Banu Hanifa da su wane ne yan ƙabilar Banu Hanifa da su ne mutanen Musa da Banu Kazzab inda aka samu wani gwarzon su da ake cewa Musailama ƙwararre ne a harkar larabci da rubuta tawaguni da sajjadi sannan bokanci ma biyu yana tabawa tun annabi yana da rai shi ma shi tuwaci annabin Allah ne ya sai shi ma ne dare annabi ne rashin kunyarsa shi ta kai ga hanyar rubuta wasiƙa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam officially yana sanar da annabi cewa fa ga wani sabon annabi an turo ya tsuru ne annabawa saboda shi ne officially ne ta ba ya rubuta min musailamata rasulillah ila muhammadin rasulullah assalamu alayka fa inni ushiduka bi anni ushiruktu fil amr lana nisful ard ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم لا يعدلون يتي وثيقة دقا مسيلمة النبي الله دوال محمد النبي الله أمسك الله يكبت عن غريقة ما كسوني المتابعة وانا وثيقة شيني إنسانك أوفيشيري شيوا هركا ننسى أن نفتك بنيما أشبه لتشكي الزمودين saboda haka rabin ƙasa namu ne ni zan zama annabi a wannan area kai kuma rabi na Qurayshawa ne sai inda kai kuma kai ne annabi yace duk da na san cewa Qurayshawa ba su da adalci suna iya cewa ba su gamsu da wannan rabo da aka yi ba amma dai ina sanar da kai officially da san hadisa yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa reply sayar wuta mata min Muhammadin Rasulullah ila Musaylamah al-Kazzab assalamu ala man ittaba' al-huda amma ba'd fa inna al-ardha lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin yace daga Muhammadu manzon Allah zuwa Musaylama jinjime mai makarici amincin Allah ya tabbata ga wanda yake shirya kasa ta Allah ba ni da kai zamu raba kuma yana gadar da ita ga wanda yake amma ina tabbatar maka mai takawa kadai ke gamawa da duniya lafiya ku zo ta ga jira arza kike da hikima ba fushi ba bukata ga nasiha ga agwaron faɗin gaskiya duk da haka Musaylama bai daina wannan da'awar ta shi ba har ma ya fara rubuta Qur'ani shi har ya fara ne rubuta Qur'ani shi sai dan kalli wata sura a Qur'ani sai dan garbaya ya ga suratul fil shi ma dai rubuta al-fil wa ma adraka ma al-fil lahu zalamun kathir wa qurdumun tawil wa ajrahatan ka'annahu ma mirwahatan kani fa jibu wa surat wa alfil jiwa malfil menene jiwa wa ma adraka malfil me yasar da ke abin da ake jiwa jiwa ka san ta in baka san ta ba da hu zalabun kathir ita jiwa din da lafiya jiri wa qurdumun tawil amma hajjin dubun yau ajin hatani tana da fangara fangaran kunuwa guda biyu ka annahu ma mai wata sai ka dauka kowanne wato mashibici ne ko bai bai ne to yanzu da ka karu da shi me aka koya maka to haka da ita rutsun sai ta soki rutsun da amma da yake Allah ya masa tsawon kwana ya bar shi har rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwar Annabi sabbin shiga musulunci da masu launin imani da ruwan sakar baro duk sun tabbi shi sai kara ne sai kara karfi ya kara yawa sai da Abu Bakar radiyallahu anhu ya tsoro zamu yi kina zamu warka ya fara tura masa runduna karkashin Ikrama ibn Abi Jahl yace amma Musaylama da mutanen sa suna da yawa in ka je ka jira karka auka musu sai mun kara turo maka wata rundunar da za ta zurta mai ta kara karfafa ka sannan ku haɗu ku fara yaƙi Ikrama ibn Abi Jahl ne da ya hangi Musaylama da rundunar sa sai ga gargaɗewa ya ga bai iya rayuwa ga mai cewa annabi Allah ne bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ya je ya auka musu aka kara rundunar Musaylama da samu nasara yadda da wannan yake Badar ina ke masu launin imani da kasar da mu su ka shekara su ne na annabi Allah ne da jirgin su kare shi wannan shi kirna masa muhimmancin da ya yi shi wani sai da Abubakar sai ta ka tura wata rundunar karkashin Khalid ibn Walid sai sallallahu alaihi wasallam da aka je aka shata daga sai Khalid ya yana ba da shawara tunda Musaylama annabi Allah ya sauko shi a matsayin sa na komanda shi ma ya sauko su biyu su fara kara Musaylama ya shiru idan ya ce ba zai fito ba imani da ba zai fito ba idan ya fito kuma da ya samu matsala to gashe dai kukan kura ya daure shi da aka fara ya ga harkar ba ta yi ba ce sai ce Allah ya ba shi umarnin ya fita ruru to gashe dai suka rinci ba akwai wata gona da yake da ita ana ce mata hajira ta sa mata suna Hadiqatur Rahman gonar Allah to can dai aka shiga da aka kukkulle koba aka zo ta katanga suna ta harbi musulmai ga musulmai sun cewa ya fitar duk wani abin da zasu sai sun ga abin da ya fitar duk wani an kashe musulmai da yawa a daidai wannan lokaci ana cikin wannan sai ga ɗaya daga cikin sojojin addinin musulunci Allahu akbar ya zo ta kusa da ibnu walid ya ce yana so a samu garkuwa irin wacce a harbobi biya ake kaiwa a ɗora shi a kan garkuwar a daga a cikin katangar daidai inda hannayen mutane za su kare kuma za su iya cewa karshen katangar ba a samu mashi mazu kowane mashi a juya kan mashin kasa a sa dundumiyar mashi an gane ba wajen tsirin ba sai a tallafa garkuwar za a iya ƙara daga ta sama kuma za a iya ƙara dagawa ba a kai bakin katangar shi ya yi ƙunar bakin wake zai faɗa cikin wannan gonar zai buɗe gefe jaddin ba shi ke kira kafirai da masaro wasu na ce ai wannan halaka ce kuma da yake ku jefa shi ya riga ya ba Allah rayuwar haka kuma aka ɗauke shi aka jefa yana dinka suka wuce a kai shi ana kawo sara yana karewa yana ja da baya da haka har yanzu ba kin gidi ya sare kan masu gadin kofar kuma ya gure gidin su sai ta babba da Allah sallallahu alaihi su banda musulunci ba ba wata rayuwa da su su suna rayuwa ne don su ji iya amfanin rayuwa a wajen su biyo islam din ma iya amfanin rayuwa a wajen Allah ka kara wayar da sahabbai da to daga nan aka shiga aka cigaba da karawa wani abin da zai ba ku mamaki wa hashi wanda ya kashe Hamza radiyallahu anhu a yaƙin Uhud ya zo wajen yaƙin amma ba kowa zo ne ba ya zo ne ba wannan kafiri wannan mashin nasa da ya kashe Hamza da shi da shi ya zo kusan bayan ya kashe Hamza annabi ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya ba da umarni duk inda aka ga wahashi a kare kansa duk inda aka gani wahashiyarsa inda zai taka shi daga ƙarshe ya zo ya kama kafa cewa yana so a kawo shi ga umar da Allah sallallahu alaihi wasallam aka lulluɓe da kai shugaban shi ba burdu ba san wane ne ba har aka lulluɓe shugaban ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo na gaban annabi kamar za a kawo amarya yana zaunawa sai kalmar shahada da kai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya cire mayar ana duwa sai ga washi a zai kuma ya kalmar shahada ya zai wasu suka zaburo ta gurbiya ne da ya ce guda ka ta ai ya yi kalmar shahada shi ne ya sha ba da ba hukunci ba da a lokacin ya ce gaya mun ya kai kakashin Hamza a lokacin ya ba a jirgin labari daga farko har a shi da da yadda aka mana a kawai za a yanta shi ga shi ga shi ga shi ga shi annabi ya yi kuka a ranar kamar ranar aka shi hanzar annabi ya ce shi ga shi na ya ce maka amma kar ya kara da yin da gani rubutu sanda da ganka za ka suna mun da hanzar amma na ya ce ya kan zo majalisar mazalar sarasala amma zai zauna ta baya idan annabi na zuwa ne yana jawabi shi da shi zai zauna ina sai zo na ba da ya ji annabi ya zo karshen jawabin da zai kashe baro yadda annabi ya gama ya wuri ba zai kashe to yanzu gashi ya dauko wannan mashin ya taho da ita ya ce na zo ne domin ina neman kafara wa don ubangiji ga wancan da jina yi kuma a cikin manzarin da malaman tarihi suka yi shi ne ya jirgi musa ya lama da wannan mashi na shi ya kuma samu musa ya lama musa ilama ya faɗi ya mutu a wurin allar ta kankar ya san hari daga wannan nan da ya zo ya zare mashi ya ce katantu khairan nasi fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wal yawm qataltu sharran nas ya zamanin annabi na kashe mafi alheri kuta da shine har ya ce amma yau ina yi wa Allah godiya na samu kafara yau kuma na kashe mafi sharran mutane shine musa ilama daga nan annabi ta kakariya sai ne ta kare masu rabar su dawo zuwa da gaskiya suka sake dawo zuwa da gaskiya to daga su kabila ta uku da zai rage su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan kabilar Banu Asad banu asad su wane ne yan kabilar banu asad suna da wani gwarzo wanda ake cewa Zulaiha ibn Khuwaylid shi wannan Zulaiha ibn Khuwaylid shi ma yayi da awar annabtaka yayi da awar annabtaka tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi kabilarsa shi ma sai a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar ya tura Khalid ibn Walid wanda ya yi musulma shi aka sake turawa ya yi Zulaiha aka kara ba samu damar kashe Zulaiha ba amma an kashe magoya bayan sa da yawa suka tarwace suka wale shi ma ya shiga da gudu aka nemi shi aka rasa amma kusa abin da ya faru daga baya sai ya sake musulunta ya kuma inganta musuluncin shi ko malaman tarihi sun ce ya mutu kan tsantsar addinin musulunci shi wannan ta masa kyau kuma ta masa kyau ba wanda su ne kabilu da aka samu sun yi ridda a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an samu kabilu har sun kai guda bakwai waɗanda suka yi ridda a wannan lokaci akwai ɓangaren ƴan ƙabilar Banu Tamim ba gaba ɗayan su ba amma wani ɓangare na ƴan ƙabilar Banu Tamim sun yi ridda ya aka suka yi ridda su kuma sun bi wata bokanya ce wata bokanya ana ce mata Bada wata hatsarin biyar ba tare akwai maganganu da yawa a kanta a cikin tarihi ta fito take ita ma annabi ya ce Allah ya gode kuma ta kwashi jama'a daga sa ka da mutane wato duk sa kanta daga gurin zai ka samu wanda zaka ji ba aka ce ya za a yi fice Allah ya aiko shi sai annabi ya ce alhali qur'ani mai girma ya ce ma kana muhammadun aba ahadi
ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana allahu bi kulli shay'in alima
Allah yace walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin an gama ko ba gama ba suka ce ga hadisi annabi yace la nabiyya ba'di ba annabi da zai rubaya na sai ta mu wanda ne kuma ai cewa illa nabiyya ba'di ba cewa illa nabiyya ba'di kun gane karatu walakin rasulullahi wa kataman nabiyyin aka ce ba wa kataman nabiyyan ba annabi cewa ba annabi bayana ba 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 annabi ya ba ani ba annabi ba ni ba annabi ya ne hadisi ya dawo daga baya musulma ya lalla baya aure musulma ne ya zama annabin ƙarya ango annabiyar ƙarya amarya baya kace mutum da ba'a tsara wannan magana mai karfi da malaman tarihi su kai ita ma ta ja daga baya ta mutu daga baya ta yi ta mutu don ta kuma ta mutu kan addinin musulunci amma dai ta kwata kuma ta kwata ba ta dai kwaji su ta harkar da shawar ta lokaci kabila ta biyu su ne 'yan kabilar Banu Zafra 'yan kabilar Banu Zafra su ne mutanen Uyayna ibn Hisam in ba ku banta ba a haza wannan kabilar tana daga cikin kabilar da suka to an samu ridda a wannan kabilar bayan da tsohon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan sai 'yan kabilar Gadafan Banu Gadafan su ma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabilan da daga cikin kabilun da suka yi da daga nan sai kabilar Banu Sulaym su ma an samu ridda a cikin su mai yawa bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kabilar Banu Kinda su ma an samu ridda da yawa a cikin su bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kabilar Banu Yarbu su ma an samu wanda suka yi ridda da yawa bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabila ta bakwai su ne yan kabilar Banu Bakar ibn Wali su ma an samu wanda suka yi ridda da yawa a cikin su wayannan kabilu guda bakwai su ne kabilu da suka yi ridda bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu kace sun bar musuluncin gaba daya wasu kace sun yadda za su yi musuluncin amma ba za su ba da zakka sai da abokan da sai ya ce gaba da aka bai shawara aka ce wai da suke da zafi musulunci zakka ce kare baran bar ba ka kyale su muji da sauran sai da abokan da wallahi da kyale da lauqati lan da man farraka bayin salati wa zakka duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai nayi yace lahu ma mana uni iqala da za su hada ni da baibai wanda sun kasance suna bari shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da katar mai dole da kana sai da yake na kabu haka ya zara takobi mafi yawan wanda suka ruba masa baya akwai mutanen Yaman da Ash'ariyawa da mutanen Makka da Madina haka suka ruba wa sayyidina Abu Bakar baya aka rinka yaki aka rinka dauki ba dadi sayyidina Abu Bakar sai da ya sake dinke dubiyar musulmai gaba daya ya dawo da su kan addinin shi yasa duk musulman duniya sun yadda ayar tana magana akan sayyidina Abu Bakar ne da waɗannan mutanen da suka zo daga bayan su karba masa baya da Allah ya ce ban yarda da dukkan addinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'in wannan sayyidina Abu Bakar ne da waɗannan bayan Allah ya karba masa baya su ne suke wannan ayi yana da kintar da sayyidina Abu Bakar ke da shi a bawo kake ne da yake zagin da yana wannan da yana ba bayan Annabi duk duniya ba mai da yake yana ba babu duk duniya ba da yake yiwa yana ba ke ta miki addu'a ya Allah duk wanda ya zagin da yana wannan da Umar surukan Annabi abokan Annabi da Hafsa da Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk wanda ya zage su ya Allah muna addu'a ka ƙara hada shi da asai da ayatul lahi ko sai wadannan kabilu guda uku suka rida zamanin wa a zamanin sayyidina Abu Bakar guda uku suka rida zamanin manzon Allah sosai zamanin sayyidina Umar an samu rizki cikin yan kabilar Banu Ghassan abin da ya faru akwai wani sarki cikin kabilar da ake ce masa Ghalabatu Ibnu Ainaw wannan sarki sai ya taho Madina ya samu sayyidina Umar ya tsira bai musulunta sayyidina Umar ya yi murna ya bashi kalmar shahada bayan ya yi kalmar shahada sai na Umar ya girmama shi ya karrama shi da rubar babban mutum da cikin addinin musulunci musulunci kullum yana ba masu daraja daraja su sai ya ce sai na Umar yana son zai wuce Makka ya je umra sai na Umar ya je aka koya masa yadda ake umra ta addinin musulunci daga nan ya wuce na Makka to bayan ya isa Makka ya je yana da wani sai wani talaka wani sai ya taka mashi izar din wannan harabi da ke daurawa yau to zai daurawa a ya hada to sai wani talaka ya taka mashi to shi yana jin sarauta irin da sa gani shi ba sarki ne ya ma talaka zai bazo kusa da shi balle ya taka mai riga idan ka dauki kyautar sa a tsaye riga juyo wannan da zai afsa sai da ya dukula hannu sai ya zubi wannan abin da talakar zai dankara masa da shi sai ya faka masa hannun ne ya garba shi ko wannan talakar ya kawo kara wajen sai lawa sai na wani ya zura ban dawa aka zo ni ya zai sai na Umar ya kaida ɗaya ne imma al-af wa imma al-isa ko dai talakan nan yace ya yi mata ko kuma arama shi sai dole ne dinna mai talaka inda ya ce ya wajen talaka sai kware ko ka rube shi ya yi mata mushari'a musulunci da babba da karami a gaban shari'a din ba hukumar jami'a bane da ake hukunta karami a barwa a bar babba ko dai karoke shi ya yafe maka in bisa gari da mace ce ya yafe haƙƙin sa ne matsala ta kai idan ba haka ba to dole ne ki tafi sai ne to ina da kuwa bani zuwa gobe ne a dinga samun zuwa sai na wani kima bazan an jirgin zaba ka kusan ne faru cikin dare sai ya fito ya hau doki da ya danna da gudu da dare kafin gari ya waye ya yi nisa sai ya koma Yaman da ya je rijiyarci ya fata musulunci gaba da musulunci da saboda na dauki talaka ce har talaka yana da haƙƙi wannan ba addini ne da manyan rayuwa to wanda ɗan ƙabilar Gassan da ya riga bai dawo addinin musulunci ba har gobe amma sau da dama an ruwaito cewa sau da dama ya zauna shi kaɗai shi ke jiho yanzu saboda tsoron naushi guda ɗaya ne da daga addini na hari addini da nasa addinin gaskiya ne da na sai an daushen ma da na wuri sai ce na yaka amma ko bai dawo musulunci ba yau har yanzu har yanzu ya mutu a kan kafinci to waɗannan su ne waɗanda ƙabilun da aka samu sun yi rinda bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Qur'ani ce ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin da sannu Allah zai zo da mutane ya yi gobe wanda Allah yana son wannan daraja ce ba ita ce daraja ta kororuwa da dan adam ke samu amma malamai sun ce abin da yake ba dan adam samun wannan daraja cikin sauki shi ne soyayya dan Allah soyayya dan Allah in so ka ba dan komai ba sai saboda kai mutumin Allah ne kana san Allah ka so ne ba dan komai ba sai saboda iya sanin ka cewa ina san Allah soyayya dan Allah ita ce duk komai bai wa dan adam samun soyayyar Allah ya za ka riga da wannan hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce zara rajulun akhan lahu fi qaryati fa arsada Allahu ta'ala ala madrajatihi malakan falamma ata alayhi qala ayna turidu qala uridu hadhihi azuru akhan li fi hadhihi alqarya qala fa hal indaka فهل له عندك من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله أحببتك ما أحببته فيه ماذا أن لا يشعر المسيحة تجد الجهور قوي تجد الجهور قوي كان هنيا في أن لا يعجب الملائكة ينا سوى ملائكة يسر يشعر يتي أين تريد إن هذا كجي يتي أبيه أكل من جهة لكي يتي وتقوى لا نسوى ديانا أولا نحكي sai ce masa fahallaka inda gobe ne matin da rubuwa gaisuwa ce kawai za ka je ko gaisuwa da rubai ne ba wuce ce gaisuwa da rubai ne ya ce la gaira an ne a habar da ba abin da zai ke da wajen shi ba komi nike nema ba ba wata duniya ya taba ba da a baya saboda ita nike so masa lamuwar gayya ba dalilin kawai ina son shi saboda Allah sai mala'ika ya ce kai murna ni ba mutum bane mala'ika ne dan aikan Allah ne Allah ya turo ni in gaya maka cewa kamar yadda ka so wancan mutumin saboda Allah kai kuma Allah yana kaunar ka malamai suka ce Allah ya ce yana son ka ya ji dadin shi ne ya baka aljanna saboda aljanna abu ɗaya ne cikin abubuwa da yawa da Allah ke baiwa basira Allah ya gafarta ba abin da ke sa a samu soyayyar Allah da gaggawa kamar me kamar yin kauna dan Allah malami ka bai sa kake san shi matar ka bai sa kake san ta dan tana san Allah da za ta rubuta Allah za ka yi rawa da me yasa kake san malami da kake san Allah da zai kauce gaskiya za ka yi rawa dan shi ya san ka ne sa kake kauna shi bai sa kake san shi kana san shi dan wata duniya da zai baka ko kake halarwa za ka samu ko tsakanin ka da Allah kana san shi ne dan Allah ka gane masoyin Allah ne shi yasa kake kauna shi idan kana kaunar shi dan Allah ne dan ka gane yana san Allah dan kyakkyawar alaka ta da Ubangiji to ka tafi mai tsayi amma idan kana san shi ne saboda dagarewar sa ko kana san shi ne saboda jiyar ku daya ko kana san shi ne saboda zan zubar da ruwa in taka da shi ko kana san shi ne saboda kada an ga wannan sai ka ce wani dubu na musulma suna san Allah siffa ce da kyau a musulunci da magana san Allah siffa ce ta masu imani Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
الله يسوى الذين آمنوا بلدك الإيمان أشد حبا لله أنا نمت ليه في قواتك لأن الله قد تتكلم سبت قولنا الله في يد يدى masu bautar wani Allah ke kaunar wani Allah da suke bautawa shine yuhibbuhum wa yuhibbunahu sai aka ce adillatul alal mu'minina a izzatil alal kafirina suna masu izza ga kafirai amma masu tawali'u ga masu imani wannan ma siffar masu imani ne dan Allah yake
muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
الله يجيب محمد رسول محمد من ذاك الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا ما تتيك لياني أيك بذاتي الله لكذا يجيب محمد رسول كيف أنك يجيب محمد رسول الله كنت كام فانا شيئا يقولوا له ما يقول قبالي الله لكذا يجيب محمد رسول waye saura sai Allah ce wallazina ma'ahu wadanda ke tare da annabi su wane ne sahabbai sai Allah ce ga sifar ashidda'u 'alal kuffar masu tsanani ne ga kafirai amma ru'amahu bainahu masu tausayi ne a tsakanin yau mun kuma sai ya zama opposite da ke sai ya zama ru'amahu 'alal kuffar ashidda'u bainahu bai faruwa yana ka samu mutum gabar da ta kare kan amma ko sai ka same shi da wani kadangare ana dawa ana dariya ba mu sani amma ya haɗu da mai imani mai la ilaha illallah ya haɗa kuma kai shamu ne ya amu san gamba da shi ana tarba da wannan bayani shi yasa Allah ya ce azillatin ala mu'mina a idan da Allah ta sai Allah ya ce jahidu da fi sabilillah suna yin jihadi cikin hanyar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba ta tsoron zargin mai zargi ba ka zama cikakken mutumi sai ya zama la ta khafu billahi lawmata la'im in dai Allah ya ce ya yarda da abu kowa ma ya rage kai in dai an ce abu sunna ne to kai shi ne kake ka aikata dan adawa ya rage ni ya rage na dike sai kai biyayya da wannan sunna shine ko sunna ko kamar ta ko sunna ko kamar ta ko sunna wannan ka zama ahlul sunna ta kake ke ba ya raba da sunna duk inda sunna ta kewaya da Allah ne za ta kewaya Allah ka ba mu ikon yi wa sunna irin wannan rubutun kan kanmu amma gaskiya magana ba kowa ke samu wannan sai wanda Allah ya yi. Yasa Allah ya zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wannan falala Allah ce yana bani ta ga wanda yake da ban bani ita sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim. Allah mai yaro falala ne kuma Allah masani ne. Allah ka sa mu da cikin da su cikin wannan yaro falala ta. Amin. Bayan Allah da ke ta hudu ruwa ta wala. An sa mu hudu ruwa ta a tafa da ya wani bawa Allah ya kawo Allah ya saka masa alkai ne shi kuma Allah ya bani tafatin aljanna ranar tashin alkiyama kowa ya saura akwai wani bawan Allah kuma sun kawo kayan yara guda hudu su ba muna addu'a Allah ya saka musu da alkai ne Allah madaukin sarki ya tufatar da su da tufatin aljanna a ranar tashin alkiyama sannan an samu kuɗi naira 32 da naira 50 wannan gudunmuwa da aka samu je kenan akwai yan agaji da ke zagayawa da afatina suna neman gudunmuwa suna neman taimako kowa ya sanya gudunmuwa da cikin wayannan afatina Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alheri ga wadanda gudun wasu maratin ya zuwa nan gurin kai ne har ba ayin nasarar ba ku ce Allahu akbar
Allahu akbar
Allahu akbar Alhaji Kashim Bukar Barbaro ya zirfi majalisi mu zai zai mushi karfiya sai karfiya zai zo na majalisi da ya zo sai da ana magana a bada gudunmuwa ta marayu bayan ya koma ya aiko kwamitin marayu da gudunmuwar kuɗi naira 1,500 to muna zuwa Allah ya saka masa da alkhairi na gaya muku kaduna da ke take da bayan Allah da ajinin jin da yake ajini saboda rezo ne da shek abubakar mahmudu duk wani gata da musulunci ya samu a ko'ina a najeriya sunna ta samu to muna fata a kaduna a samu ninkin banninkin wannan gatan Allah ya yi ku ci gaba da yi za ku ga Allah zai shigo cikin wannan harka in Allah ya yarda sai mun share wa marayu da Allah kadai ya san adadin su hawaye a cikin wannan wata mai albarka domin ranar tashi alkiyama mu nemi gangatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ana wa kafilu yatimi hataini fil janna wa ashara bi asbu'aini as-sababa wa yusa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dani da mai lura da maraya haka muke a cikin aljanna annabi ya nuni da ya tsota guda biyu manuniya da yatsa ta tsakiya wa farraja bai da kuma ya dan buɗe tsakanin su wa ke son mu kwantaka da annabi a cikin in ka shiga aljanna kana son ko sai annabi ba a je to yake bai na ziyara yi a ina annabi yake aljanna waye cikin ku yake so an shiga aljanna ma ji an da tare da manzon Allah ne yake su wanda yana so ya ce Allahu akbar Allah ya samu mu kwata da annabi a jiyar yanda na raka Allah ne da hanyar da ake samu mu kwata da shi a jiyar yanda na raka Allah ne kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar da wasu ku tun kula da kura ne bayan Allah gudu ne ko shi jabai na mata sun kawo fitar da Allah sun ji abin da yake Allah wannan addu'a ta wannan jirgin da zaka wani sa kai Allah ya sa tare da su duka muna ba kwata da Allah da gidan aljanna subhanakallahu wa bihamdihi ma'ana da lokacin da yaro da riga ya zama yaro ina ba ta mai tsoro daga ya zama yaro wata uku jariri ya zama yaro bai zama yaro ba da daga nan har ko da ya kai wata huɗu duka ba idan ya gama cikin halitta an busa ba na ba shi wata uku saboda mai tambayar ta tambaya ta samu bari ciki cikin da wata uku saboda da yasa ka Allah ka tambaya Allah da Allah ya samu rai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum